The voice of America, direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kowaye gari lafiya. Hadisa Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 29 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da Hafiz da kanan labarai.
A karon farko cikin makonni, Rasha ta kaddamar da hare-haren makami mai linzami jiya Alhamis a yankin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, da kuma yankin Chernihiv. A wani abinda Ukraine din ta yi zargin daukar fansa ne kan ci gaba da turjiyar mamayar Moscow. Jiya Alhamis, ma'aikatar agajin gaggawa ta faɗa cewa akalla mutane 7 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a kusa da Tehran. Kasar Afghanistan na sake fuskantar barazanar yunwa a cikin watanni masu zuwa, yayin da ayyukan agaji masu muhimmanci ke fama da ƙarancin kuɗaɗe.
Kanan labaran kenan. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun afkawa jami'an tsaron sojoji da ke aiki a shingin bincike na jami'an tsaro da ke kusa da dutsen zuma ta ƙaramar hukumar Suleja kan babbar hanyar Abuja a jihar Neccan, Nigeria. Sannan kuma a jihar Borno, gwamnatin jihar ta kammala rufe sansani guda hudu da ke ƙarƙashin hukumomi a jihar, da kuma ya kasance na ƙarshe a ƙarƙashin hukumomin na jihar Borno. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawa Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A karon farko cikin makonni, Rasha ta kaddamar da hare-haren makami mai linzami jiya Alhamis a yankin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, da kuma yankin Chernihiv. A wani abinda Ukraine din ta yi zargin daukar fansa ne kan ci gaba da turjiyar mamayar Moscow. Wani gwamnan yankin Ukraine ya ce Rasha ta kai hari a yankin Kyiv da makamai masu linzami guda 6 daga tekun Bahar al-Aswad, inda suka raunata mutane 15, 5 daga cikinsu fararen hula. Ukraine ta ce ta harbo ɗaya daga cikin makamai masu linzamin, amma dakarun Moscow sun kai hari a wani sansanin soji a ƙauyen Lviv da ke wajen babban birnin ƙasar, inda suka lalata wani gini gaba ɗaya tare da lalata wasu biyu. Gwamnan yankin Kyiv, Oleksiy Kuleba, ya danganta hare-haren da ranar bikin tunawa da samun 'yancin kan ƙasar da shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya fara a shekarar da ta gabata, kuma Ukraine ta yi bikin jiya Alhamis a karon farko. Kuleba ya shaida wa gidan talabijin na Ukraine cewa tuni Ukraine ta gurguntar da shirin Russia kuma za ta ci gaba da kare kanta. Jiya Alhamis, ma'aikatar agajin gaggawa ta faɗa cewa akalla mutane 7 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a kusa da Tehran. Mafi akasari zaftarewar ƙasa da ta zubar da taɓo mai zurfin mita 4 a wani ƙauye da ke yammacin babban birnin ƙasar Iran. Ambaliyar ruwan da ta faru a kusa da Tehran dab da tsaunin Albaz na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan ambaliyar ruwan da ta faru a kudancin ƙasar Iran da aka saba da shi ta yi sanadin mutuwar mutane 22. Hotunan bidiyon ƙauyen Imamu Zabi Dabud da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna wani matashi da taɓo ya lullube yana makale a jikin falwaya yayin da wani tarkashen ruwa mai gudu ke wuce shi. Jim kaɗan bayan lamarin, an ga katanga na rushewa. Kungiyar agaji ta Red Crescent ta Iran ta ce mutane 6 ne aka tabbatar da mutuwarsu a ƙauyen, tare da 9 sun jikkata, yayin da wasu 14 suka ɓace. A cikin sanarwar da suka fitar sun ce an kwashe sama da mutane 500. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping sun yi tattaunawa mai tsawo jiya Alhamis a daidai lokacin da ake ta takun saka kan ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi za ta kai Taiwan, wadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Zhou Lilin ya yi gargaɗin cewa za ta fuskanci tsauraran matakai. A A wani taron manema labarai, wani babban jami'in gwamnati ya ce shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama dangane da yankin Taiwan. A cikin takaitaccen bayanin kiran da aka yi na tsawon sa'o'i biyu, fadar White House ta ce shugaba Joe Biden ya jaddada cewa manufar Amurka bata canja ba, kuma Amurka na matukar adawa da yunkurin haɗin gwiwa na sauya matsaya da ake ciki ko kawo cikas da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun Taiwan. Wannan shine magana ta waya ta biyar tsakanin shugabannin tun bayan da Biden ya dare kan karagar mulki a 2021. Beijing tana garin tafiyar ta 'yan majalisar dokokin Amurka zuwa Taiwan a matsayin ta saba wa manufar Washington na kasar China daya da ya amince da Beijing a matsayin gwamnatin China daya tilo.
Madalla, an jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga sun afkawa jami'an tsaron sojoji da ke aiki a shingen bincike na jami'an tsaro da ke kusa da dutsen zuma ta ƙaramar hukumar Suleja kan babbar hanya Abuja a jihar Niger, Nigeria. Ga Mustapha Nasir Batsari ɗauke da rahoton.
Ke faruwa ne?
Wallahi in gaya maka dare ma da zuma rokun nan. Wannan suka zo ga maka suka buɗe mu. Sojojin nan suka samu matsala.
Saka yi
ta kawo kai ta budawa
Saka yi mai kace
suka bude masu wuta
su yan ta'adda kenan
yan ta'adda suka fara bude mai nan su bude wuta
na to wani hali ake ciki yanzu
to yanzu dai alhamdulillah komai ya lafa sojoji sun zo sun kabin na kunsu
to an samu asarar rayuka wurin
gaskiya akwai mutum biyu da na gani kwanta wurin
cikin barayin koko cikin jama'a
to ban sani ba ina ga ko barayin ne ko jama'a ban sani ba dai tukunna amma na ga mutum
da mu ga daidai wannan lokaci abin ya faru
misalin 7 da rabi ne daga 7 zuwa 7 da rabi abu har kusan 8
na daren yau
daren yau
kai kana daidai wurin lokacin da abin ya faru
muna zuwa an fara abu
so yan ta'addan daga yana suka fito ne
mun ba mu sani ba ni dai na guta ko muka fara shi sai na sauka na gudu a abin nan dina
da babura
abin ya lafa kin
da babura suke
a ba da babura suke ba
da mota suke
da mota Allah da suka fito
to ko ina kuka yi lokacin da abin ya faru
ni zan zo nan zuba ne daga mina na fito zan zo nan zuba
to sai kuka yaya
mun gudu ne mun shiga cikin wannan anguwa mun bar motocin baki
to da ka koma ka dauko motar naka
na dauko mota yanzu na zo zuba kenan
na'am amma
har na dan abu na din kafa na wallahi ina da kamar na dan samu targabi a kafa na
na'am amma da jama'an tsaro sun je wurin
sun je wurin
to Allah
ai da suka je ne muka gano muka ga abin da yake ciki da kyau da kyau yasa na samu abu na din kiran ka
Allah ka yi mun gode gare
ka amin ya rabbi
To a gaida Mustapha Nasir Batsari. Ana tare ne da Sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Afghanistan na sake fuskantar barazanar yunwa a cikin watanni masu zuwa. Yayin da ayyukan agaji masu muhimmanci ke fama da ƙarancin kuɗaɗe, hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta ce tana fuskantar ƙarancin kuɗaɗe na dala miliyan 960 domin ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai cikin watanni shida masu zuwa. Shugaban sashen yaɗa labarai na WFP a Afghanistan, Philip Krob, ya shaida wa BOA cewa rashin kuɗin da hauhawar farashin kayayyaki yana nufin an tilastawa WFP ta ɗauki tsauraran matakai a farkon wannan shekara da rage ayyuka zuwa mafi ƙanƙanta daga watan Yuni zuwa Agusta nan da wani ɗan lokaci kaɗan da mai da hankali kan taimako ga mutane miliyan 10 waɗanda ke fuskantar buƙatu masu barazana ga rayuwa na gaggawa sosai. Hukumar agajin ta ce kusan 'yan Afghanistan miliyan 19 fiye da rabin al'ummar Afghanistan na fuskantar matsananciyar yunwa. Ana buƙatar bayar da kuɗin cikin gaggawa don sayo da kuma adana kayan agaji a sassan kasar waɗanda suka zama ba za a iya shiga a lokacin hunturin sanyi ba. Da alama an dakile babban yankurin da kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida ke yi na faɗaɗa ayyukanta daga Somalia zuwa Habasha, a cewar wani babban jami'in sojan Amurka. Koda yake ya yi gargaɗin cewa kungiyar ta'addancin na shirin ƙara kai hare-hare a watanni masu zuwa. Kusan mayakan Al-Shabab 500 ne suka fara tsallakawa gabashin ƙasar Habasha makon da ya gabata, inda suka fafata da sojojin Habasha kan iyaka. Kididdiga Amurka ta yi nuni da cewa watakila sun kutsa cikin ƙasar Habasha kimanin kilomita 150 kafin a dakatar da su. A bayyane yake cewa 'yan Habasha sun shawo kan wannan kutse. General Stephen Townsend, kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka mai barin gado, ya bayyana haka yayin wata ganawa da kungiyar marubuta tsaro da ke da headkwata a birnin Washington jiya Alhamis. Haka zalika jami'an Habasha jiya Alhamis sun tabbatar da cewa an dakile harin na Al-Shabab. Shugaban yankin Somali na Habasha, Mustafi Umar, ya shaida wa manema labarai cewa jami'an sojojinmu sun dakile wani shiri da kungiyar Al-Shabab ke aiki da shi a ƙalla shekara guda, tare da fatattakar mayakan da suka aika zuwa Habasha cikin kwanaki uku.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Borno. Gwamnatin jihar Borno ta kammala rufe sansanoni guda hudu da ke karkashin hukumomi a jihar, da kuma ya kasance na karshe a karkashin hukumomin na jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiyu.
Gwamnatin jihar Borno ta kammala rufe sansanoni yan gujira guda hudu da karkashin hukumomi a jihar Borno, da kuma ya kasance na karshe a rufe sansanoni da ke karkashin hukumomi. Gwamnatin jihar na da sansanoni yan gujira guda goma da ke karkashin hukumomi da ake kira official camp a Turanci, wannan ta rufe guda shida tun a watanni hudu da suka gabata. Yana ta kammala rufe guda hudu a wannan karon, sai dai har yanzu akwai sansanoni yan gujira da ba karkashin hukumomi suke ba, da kuma ke tattare da yan gurin hijira bila adadin. Gwamnatin jihar Borno Profesor Baba Gana Umar Zulum yace ya rufe dukkanin sansanoni guda hudu da suka saura a hukumanci.
While the committee on the repatriation of Borno State refugees from the Republics of Cameroon, Chad and Niger and management of the Tantan insurgent camp was inaugurated to handle the appeals.
Yace na kafa kwamitin da zai kwaso yan gurin hijira da suke kasar Chad da Niger da kuma Cameroon, da kuma jami'an da za su duba tubabbun yayan gungiyar Boko Haram. Wannan dukkaninsu za mu kokarin mu gamsu gunnar su a garuruwan su na asali, a cewar gwamnatin jihar Borno Profesor Baba Gana Umar Zulu, shi ko kwamishinan sake tsagunar jama'a injiniya Mustapha Gubio cewa yayi.
Alhamdulillah, yau Allah ya sa gashi zamu rufe kam na Dalori 2, Dalori 1, da Gubio kam da kuma Muna kam. To wannan kam idan mun rufe wannan kam guda hudu din, mun rufe kam na kams guda goma kenan. Zamu mayar da mutane gidajen su, wannan kuma mayar da muke irin da yardar su ne, da son su ne, ba da dole ba na ke tilasta mu suka tafi ba. Za su tafi gidajen su ne, tunda alhamdulillah an samu lafiya. Jesu yi noman su da kasuwancin su rike kansu, ba zai yi a ce za a ci gaba da rike su ya musu ba, ko su yanzu su turama ana cewa ba kudi.
An dai samu tallafi daga wajen hukumar da ake kira BSF, wannan Profesor Nantan ta wulkici shugaban hukumar General T.Y. Danjuma ga da abin da suke cewa.
Taimakon da muka ba 'yan gudun hijira don su koma shi ne kayan abinci. Kowane gida za su samu kayan abinci, kowace mace kuma za ta samu kayan aikin gida. Mun kuma ba kowane iyali, mun ba
Ita ko Hajiya ya ba hukulo, yadda ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno, ga dai abin da take cewa.
Na aka tantance su kashi uku, magidanta, namiji da na mace, Laurawa da kuma wazauren da ba su da abin namiji. To yadda aka tantance wannan, ana so a ba su taimakon musamman ma na kudi din, sauran duk daidai ne. Na kudin magidanta su za su samu 100,000, sannan iyayen marayu da zaura su 50-50.
Ranke zai kamar mutane nawa ne wanda za su koma daga wannan sansani guda hudu ɗin?
Wanda mun tantance sama da 11,700 wanda mun tantance yanzu.
To ko waɗannan ƴan gudun hijira ke cewa ganin cewa za a mai da su inda suka fito garuruwan su na asali.
Daga wani ƙaramar hukuma ka zo?
Daga banki.
Kamar shekaran ku nawa nan kam?
Shekara shida.
Me sun wannan kam din?
Suna Daluritu.
To za a mai da ku gida, an ba ku kayan abinci, ya kuke ji?
Alhamdulillah, kayan abinci na samu 250, na samu alhamdulillah. Na yi godiya. Alhamdulillah.
To akwai ayyanka ne a nan, kuna tare da ayyanka ne?
Goma sha uku.
Falmata Hussain.
Na daga ina kika zo?
Daga banki na zo.
Kamar watan ku nawa ko shekaran ku nawa?
Shekaran mu 6 ko 7.
Na da ayyanki a nan duka?
Yayana na ni da kuma jina da.
Ayyan naki su nawa ne?
Yayan nawa su 6 ne.
To ya kuke ji ana ce za a mai da ku?
Muna jin daɗi, baba gana umara za ta mayar mu.
Wasu ƴan gudun hijira kenan ke bayyana ra'ayinsu game da rufe sansanin ƴan gudun hijira da aka yi a jihar Borno gaba ɗaya. Haruna Lodabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Lodabiu, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:22 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Jam'iyyar APC akan madafin iko a jihar Osun, wasu ƴan jam'iyyar PDP suke ganin sun samu damar damawa da za su iya baiwa jam'iyyar APC rata.
Yo ai kwace mulki a hannun gwamnati irin ta APC abu ne mai sauki, mu ba gashi ba an fara tun daga Osun.
Sai dai kuma gwamnan jihar Katsinawa ya ce ƴan adawa ne ke dankarawa dawa, amma dai gaskiyar magana gwamnatin jam'iyyar APC ta yi wa talakan Najeriya gata.
Mun shigo wani zamani wanda duniya tana cikin kalubale na tsaro da tattalin arziki, amma ɗan adawa to ɗan adawa ɗan kishi ya ce kishi ya ta hiɗo.
Sai dai su ƴan majalisar dattijan tare Najeriya na jam'iyyar adawa da suka yi zabarin zare jiki daga zaman zaure Masar saboda sun ce tsaro ya tsananta, cewa suke wa'adin da suka baiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya gyara ne saboda sun ji ƴan bindiga yanzu hashi kanshi suke farauta.
Ɗan har ba mu ga an dau matakin da ta kai ba, maimakon mu bar ƴan ta'adda su cakko shi, shi yasa muna so mu bashi hutu.
Game da maganar shirye-shiryen shiga zaben shekarar 2023 kuwa, hukumar zaben tare Najeriya ce ta ce ita dai kam yanzu gwamnati ta cika mata lalita.
Gwamnati ta amince da miliyan 100,000, sa'an nan aka zo aka ƙara ba da miliyan 79,000, saura biliyan 126,000.
Ita kuwa kungiyar kwadagon tare Najeriya da ta yi zubar gadan zuba zanga-zangar zungurin gwamnatin tare Najeriya cewa ta yi gani ta yi taɓarɓarewar ɓangaren ilimin da ake fama da yajin aikin malamai ta kai ga komai ya ƙazanta.
Idan har yara suna gida, kasancewa rudani ne. Idan bai ci gaba, duk ko yaron da bai yi makaranta ba, mun san illan abin da kira kan ta da yau.
Wadannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kambar ƴan siyasa su fafata. Shiri na 76 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke magance duk wani labari na jita-jita. Me yiwa kuma jimirin jingine jita-jita ne ya jawo hankalin wasu ƴan jam'iyyar PDP jihar Katsinawa wanda ke ganin lokaci yayi da jam'iyyar PDP za ta sama wa ƴan Najeriya mafita. Har ma wani jigon jam'iyyar PDP a jihar Katsinawa, Honorable Zahra Din babba mazoji, na zazzage jawabin jawo hankalin ƴan Najeriya cewa ai da ganin abin da ya faru a jihar Osun, kowa ya san cewa PDP ce za ta baiwa jam'iyyar APC rata.
Bisa irin adalci da kwanciyar hankali da zaman lahiya na PDP, ya sanya cikin wanda suka yi takara fa Yakubu ya koma ya dauko Akitat Ahmed Aminu Yar'adu ya mai deputy gwamna. So PDP da magoya baya da kowa duka gabaki daya, an tsaya an hada an goya ma Yakubu Lado dan marke a kai. Mu lokaci muke jira in Allah ya so ya da jam'iyyar PDP ita ce da jihar Katsina gabaki
ɗaya. Amma kwace gwamnati a hannun mai gwamnati fa.
Yo ai kwace mulki a hannun gwamnati irin ta APC abu ne mai sauki. So bisa irin yanda gwamnatin APC ta rike al'umma ina bai tabbatar maka haga Allah ba daukar lokaci ma in Allah ya so ya da kasan ma gabaki ɗaya Allah zai ba mu ba gashi ba an fara tun daga Osun.
Sai dai kuma tun aka ji gwamna Aminu Bello masarin jihar Katsinawa na jam'iyyar APC na ga wa duniya cewa ai gwamnatin jam'iyyar APC ta yi wa talakan Najeriya gata yana mai cewa ƴan adawa ne kawai ba su iya ganin alkhairanta
ta barbarewa arziki da matsalar da aka shiga ta duniya ce ba ta Najeriya ba ce kawai wannan gwamnatin ta APC ita kawo social security system anan kasar anan Katsina akwai gidajen talakawa 143 wanda duk wata ana ba su 5,500 yaran da ake cewa a makaranta 893 akwai ƴan fawa 5,014 talaka in zai yiwa kan shekaratun tana su ya san gwamnatin APC ta yi rawar gani
amma duk da wannan har yanzu talakawa ko ka suke sun ce tsada ta yawa kuma ga rashin
an taba lokacin da ba a kuka ba mun shigo wani zamani wanda duniya tana cikin kalubale na tsaro da tattalin arziki amma ƴan adawa to dan adawa ka taba ganin dan kishi ya ce kishi ta hi'o shi
a talaka ne suke kuka suke
talaka
ga taki ma ya gaga
ne lokacin da muka zo taki 1012 yake masara na da naira 3,500 ka gaya mani wancan karan buhun masara bai iya sayan taki sai ka tara buhu 10 yanzu ko kai sai da buhu 1 zaka sai taki buhu 1 wanne ne yafi sauki
a karan farko masa da jijin tarayyar Najeriya ta ya mutse saboda yunkurin tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari game da maganar tsananin tsaron da ƴan masa suka ce ta riga ta kazanta tuni ma ɗaya daga cikin ƴan masa da jijin tarayyar Najeriya suka fice daga zaman zauren majalisar sanata Istifanus Yang na jihar Plateau ya faɗi dalilin da yasa su ƴan majalisar na jam'iyyar adawa suka furfuta
mun riga mun yi abin da ya kamata a yi mun dauka matakan yadda za a samar da kudade wa jami'an tsaro a magance wannan matsala amma har yanzu abin yana ta tabarbarewa to ina mafita abinda muka tsaya kai yau shine zamu bawa shugaban kasa notice cewa ɗan ba zai wani abu ba to zamu dau mataki wanda kundin tsarin Najeriya ta bamu an ɗan ta gagara to shi mu kauda shi dan a samu wanda zai yi wa Najeriya abinda zai samar ma Najeriya magance wannan matsala dan in ba rai ba rayuwa kuma hakkinmu ne a samar da zaman lafiya Najeriya in kuma babu ɗan mu ba zamu kauce ba to shi ya kauce shi yasa mun ce yau zamu ba shugaban kasa wa'adi na sati 6 ɗan har ba mu ga an dau matakin da ta kai ba to bayan wannan zamu dau matakin da maimakon mu bar ƴan ta'adda su cakko shi shi yasa muna so mu ba shi hutu
ganin yadda ake gangara ganin an gungura zaben shekarar baɗi yasa wasu ƴan Najeriya sun fara tintintinin taka takun zaben duk da yake kuma wasu suna ganin hukumar zaben tarayyar Najeriya ta riga ta cire tuta me yiwa irin wannan tintintini yasa shugaban hukumar zaben tarayyar Najeriya Professor Mahmud Yakubu ya gaya wa wakilin mu a jihar Kanawa cewa yanzu dai babu matsalar kuɗi a hukumar zaben saboda gwamnati ta sama mata mafita.
To maganin tsaro ba hurbin hukumar zabe bane. Hakkin mu shine mu shirya zabe. Amma muna tuntuban jami'an tsaro waɗanda suke da hakki na tabbatar da tsaro a ƙasa baki ɗaya da lokacin zabe da lokacin da ba lokacin zabe ba. Kuma za mu ci gaba da tuntuba.
In aka yi zancen zabe zance ne na kuɗi. Ya batun kuɗi a wannan zabe na 2023 da ake takara.
To kowa ya sani a Najeriya mun aika da bukatunmu na kuɗi na yin zaɓe gwamnati ta tura wa majalisa ta amince kuma alhamdulillah kama ya zo yanzu ana ba mu kuɗin kamar yadda aka saba bayarwa akai boye gaba ɗaya ne za a ɗauko a baka kuɗin a yanzu ba gwamnati ta amince da $100,000 cikin $300,000 sa'an nan aka zo aka ƙara mana da $79,000 saura $126,000 saboda haka yanzu gwamnati tana ba mu kuɗin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala
sai dai ita kungiyar kwadagon tarayyar Najeriya da ta zuba zubar gadan zanga-zangar zungurin gwamnatin tarayyar Najeriya a rankata kafatanin jihohin tarayyar Najeriya cewa take gani tayi gwamnatin tarayyar Najeriya tayi wa malaman jami'o'i da kuma ɗaliban da ke karatu batutuwa kasan nan karanta wanda wannan kuma a cewar shugaban kungiyar kwadagon tare Najeriya Comrade Ayubo Bashi yasa ƴaƴan kungiyar suka fusata
wata biyar yara suna gida babu dalili ko fara da zamu iya cewa shine dalilin da yasa kuma ana cewa ba za mu yi wannan zanga zanga cikin lumana ba ina ga ma ƴan Najeriya gabaɗaya musamman ƴan siyasa cewa kungiya kaman kungiyar kwadagon duk duniya idan suka yi zanga zanga irin wannan akan gama lafiya kuma akan yi shi cikin lumana na ƴan siyasa ne ba a karasa lafiya saboda haka ya kamata a sani cewa a demokradiya ba dole ne shugabannin mu kukan mu idan har shugaba ba zai kukan wanda yake shugabanci ba to ba demokradiya bane mulkin kama gari ne muna fata za a samu matsala a cikin wannan rudani domin rudani ne idan har yara suna gida kasancewa rudani ne idan fa ya ci gaba duk yaran da bai yi makaranta ba mun san illan abin da ke kira kan ta ajaye yau ce ta ta mu kai kasancewa ba su makaranta ba so irin su muke so mu dinga karawa ga problem da muke da shi saboda haka muna yi ne domin a samu maganin wannan matsala da ake yi
to duka iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun ga wa dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara karewa saboda haka yanzu su ya rage su yi wa kansu gata domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 304 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka dafe duk da yake an ce idan mun fadi rago kwanakin sukan firgita kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muka sa a cikin wannan shirin da muryar Amurka kan yaya ta ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد سنانا إمام محمد تقول عثمان لغنان كاسوان شانو لبنتا أبيا kuje tabbata ga Allah subhanahu wataala sai kamu wannan rana mai albarka ranar juma'a nasihar mu a yau shine game da ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mana mu musulmai ya jeranta mana ibadu ya kuma sanya su wannan nabibiyan wannan daga wannan sai wannan in wannan ya kare a shigo mana da wani ba don komai ba illa saboda neman ƙara kusanci ga Allah subhanahu wataala mu kasance ko da shi muna kusa ga Allah to wannan ni'ima mu Allah godiya akai shine mu mai da hankalin mu akan su mu nisanci dukkan abinda Allah subhanahu wataala ya hana mu sai mu samu karbuwa a wajen shi dan abinda yake cikin wannan shekara mai shigowa na musulunci wanda hijira yake da ainihin 1443 wato zai zama da 44 shine wannan shekaran Muharram mu kokari mu azumciwa ta azumin Ashura da Tashura wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumce su mu ce ya azunci ainihin ashuran yace in shekara mai zuwa in Allah ya kai shi zai azunci at-tasi'u wal ashir daga nan kuma Allah subhanahu wataala yasa ya intikal saboda haka mu dora wannan ibada bi muhimmanci kar mu gafala mu rabkanwa akai Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya gabaki daya da sauran makwabtan Najeriya jayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu
Allahu Allah madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
A karan farko cikin makonni Rasha ta kaddamar da har-haren makami mai linzami jiya Alhamis a yankin Kyiv babban birnin kasar Ukraine da kuma yankin Chernihiv a wani abin da Ukraine din ta yi zargin daukar fansa ne kan ci gaba da turjiyar mamayar Moscow wani gwamnan yankin Ukraine ya ce Rasha ta kai hari a yankin Kyiv da makamai masu linzami guda 6 daga tekun Bahar al-Aswad inda suka raunata mutane 15 biyar daga cikin su fararen hula Jiya Alhamis ma'aikatar agajin gaggawa ta faɗa cewa akalla mutane 7 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a kusa da Tehran mafi akasari zaftar yau ƙasa da ta zubar da tabo mai zurfin mita 4 wani ƙauye da ke yammacin babban birnin ƙasar Iran ambaliyar ruwan da ta fara kusa da Tehran dabda tsaunin Albaz na zuwa ne kasa da mako guda bayan ambaliyar ruwan da ta faru a kudancin kasar Iran da aka saba da shi ta yi sanadin mutuwar mutane 22.
Thomas Sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatarwa, sai kuma Jimbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni kuma injiniyan namu na yanzu, ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan.